Fresh from beautifulariwa.com.
Jumana, say our guys. Tino, what it do?
Martino, El Casino, B-O-C.
What's that?
Yara, yara.
Yeah, yeah.
Me kuche so.
Waka.
Toga irin wanda zay sa kunazari haru kutaka. Yara, yara.
Yeah, yeah.
Me kuche so.
Waka.
Toga irin wanda zay sa kunazari haru kutaka. Clap, kutapa, clap, kutapa, clap, kutapa, clap, kutapa. Dance, kutaka, dance, kutaka, dance, kutaka, dance, kutaka.
Yara goro davi. The wonder boy da baba rapping nake haka so takawa ban bugata man dogora ta ballin nake kaman pele the lyric ran ka dare shop already ka kafere so kusa to ka tsere gashi na kashe zan ba ku ku fere da tinka lamun da na sake ya fi hanjin ligidi da alele nayi arewa da gidi sannan kuwa mai buga kidi is malam zene get the akan name for I'm gonna say next in case you don't know tune in not out
see no
based on control and we
yara yara
yeah yeah
me kuche so Toga irin wanda zai sa ku nazari har ku taka yara yara
yeah yeah
me kuke so
waka
toga irin wanda zai sa ku nazari har ku taka clap kutapa clap kutapa clap kutapa clap kutapa dance kutaka dance kutaka dance kutaka dance kutaka
shi da hanzari ku shirya don ku ciya ya sare latti kuma kar ku yadda ku bar gidan iyayen ku da dasi dan akwai mai duban safta daga askin ku da kisan ku har zuwa kumban kafa sorry in kun san haka wasu har sun fara cewa yaushe na dawo masani shawari ne da aka bantan ina yaro kankani bayan gama homework da karatun test da exams chasu bayawa bane young homie queue up the best jams ga yan mata ga gayu ga su bi kuna diri dole in bada kala kamar kiri ku a biki don mu zuba muku abin nishadi ku kira mu muko zamu so da gudu amma bakar ku kuskura ku ji mana abin da ba ku so a muku
yara yara
yeah yeah
me kuke so
waka
ga irin wanda zai sa ku nazari har ku taka yara yara
yeah yeah
me kuke so
waka
ga irin wanda zai sa ku nazari har ku taka clap kutapa clap kutapa clap kutapa clap kutapa dance kutaka dance kutaka dance kutaka dance kutaka
yaro dan mama na sauko da sabon baiti wanda bai wanke hannu da kyau ba tuwon manya bai ci sakamakon kallon film can dare lokacin bacci mumuna take bai shige dakon aji da benci Running away from school bus, killing the fences leads you to a war with lots of attackers and no defenses. After God, I got knowledge on top of my preferences. In gaskiya nake fadi ni ban son a sa'in rance. Mu dauki alƙalami mu yi gwajin neman ilimi ko titi ko aji ko gun malam karkashin dirimi. I see you feeling me, I don't really know if you're getting me. All I'm digging is a whole fans, I'm where the ceiling be.
Yara yara,
yeah yeah,
me kuke so,
waka,
toga irin wanda zai sa ku nazari har ku taka. Yara yara,
yeah yeah,
me kuke so,
waka,
toga irin wanda zai sa ku nazari har ku taka. Clap, kutapa, clap. Kutapa, clap, kutapa, clap, kutapa, dance, kutaka, dance, kutaka, dance, kutaka, dance, kutaka. Malam malam tai biyan gida, shi ma malam ya taba kadan, sai ya ji dadi sai ya ruga buje, yace ƴan makaranta sai ku yi karatu. Matan malam tai biyan gida, shi ma malam ya taba kadan. Sai dadi sai ya ruga guje yace ɗan makaranta sai ku yi karatu
on the mix